More music at houseofsongs.com.
Wayoni wayayua tasa na shige damuwa ga sanyi ga kishirwa sabon labari barke su ya kidanfuwa bas sauta san magaruwa daga ji ka san da damuwa ba mai inkari daya zauna cikin buwa amfanin rayuwa mai tarbiya ya fi boruwa dan baya sharri motsin kifi cikin ruwa zance na inda karuwa zo ku fahimce ni yan uwa ba ni nufin sharri share hawayen ki alfuwa dama sai ya yi faruwa kandara ce a rayuwa wutarin sai labari ku so masu kaunar ku yan uwa karda ku sanya su damuwa muhimmanci na sai da yawa tari tari budurwa ta zama tsohuwa tilas ne inda rayuwa ba mai hana shi faruwa Allah ya yi tsari ba cuta babu cutuwa da tsuntsu an samu tsuntsuwa halittun Allah akwai yawa tari tari kakanni sun yi ganuwa dan ya zama musu garkuwa daga sharrin wanda ke zuwa tsohon labari karda ka zama shagaltuwa kunne ma kai ta damuwa ibada ba ka san zuwa hakan ba alkhairi numfashi na ta rabuwa mutuwa ce ne take zuwa maza shirya kun ji yan uwa da aikin alkhairi saman ruwa Allah na tambarin ruwa barta da zanen ta zabuwa shine alkhairi wanda yi ma kafafuwa kunne hanci idanuwa numfashi kai ta rayuwa kuma bayi ma gori shi ya halicce mu yan uwa mai laifi ya yi amfuwa mai roƙo ya yi karbuwa ya yi kyauta ya yi ƙari alkhairai na ta yaduwa kullum suna ƙara daɗuwa alfarma ce muke hawa ta hasken annuri baban fatin magarkuwa annabi sa ne abin hawa kai na rike ba ni faduwa tushen alkhairi alasar raina ta mutuwa ta zamo min ta fi soyuwa hankuna na more rayuwa ba sauran buri.
More music at houseofsongs.com.